Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Akalla mutane 43 ne suka mutu jiya Juma'a a sakamakon hatsarin jirgin kasa a lardin Samnan dake tsakiyar kasar Iran. Fiye da mutane 100 ne kuma aka kai asibiti bayan hatsarin. Hatsarin da ya faru akan layin dogon dake tsakanin Tehran, babban birnin kasar, da kuma Mashhad, a lokacin da wani jirgin fasinja ya yi karo da wani jirgi da yake tsaye a saboda wata matsala. Gwamnan lardin ya faɗa cewa akwai yiwuwar yawan waɗanda suka jikata ɗin ya ƙaru. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce aƙalla mutane 5 ne suka mutu, 27 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wasu bama-bamai a jiya Juma'a a lardin Nangarhar da ke gabashin ƙasar. Jami'an yankin sun faɗa wa muryar Amurka cewa fashewar sun faru ne a sakamakon wasan wuta da yara suke yi. Sun ce jami'an 'yan sanda guda 2 da wasu yara suna daga cikin waɗanda suka jikada a Jalalabad, babban birnin lardin. Mai magana da yan gwamnatin lardin Atahullah Koyani ya ce gwamnan lardin Nangarhar Gulab Mangal ya alƙawarin baiwa wannan batu muhimmanci kuma zai ƙaddamar da yin bincike akan wannan al'amari. Haka kuma Mr. Koyani ya ce gwamna ya yi wa jami'an tsaro kashedin cewa idan irin haka ya sake faruwa a yankunan da suke ƙarƙashin kulawarsu, to zai sallame su daga aiki, bisa kuma aiki da dokar da shugaban ƙasar Ashraf Ghani ya gabatar. Babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin, to amma an san cewa an yaƙin sa kan ƙungiyar Taliban da ISIS da suke yankin, galibi sukan ce sun kai irin waɗannan hare-haren. Tsaffin ɗaliban makarantar secondary da ake cewa Unity College sun yi wani taro a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Suna buƙatar gwamnati ta farfaɗo da irin waɗannan makarantun domin a samu zaman lafiya da kuma haɗin kan 'yan Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da ƙarin bayani.
Masana sun yi kiran ƙarfafa kwalejojin haɗin kan al'umma a Najeriya don ƙara kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin sassan siyasa 6 na ƙasar mai mutum fiye da miliyan 170. Masana sun yi magana ne a taron tsaffin ɗaliban kwalejin mata ta Anacha, reshin babban birnin tarayya Abuja. Irin waɗannan kwalejoji da ake kira Unity Colleges kan samu ɗaliban su ne daga dukkan sassan Najeriya a tara su a makaranta ɗaya don karatu da fahimtar al'adun juna.
What I have, I will get. But if I don't,
Tsohon shugaban hukumar kare haƙƙin bani Adama ta Najeriya, Farfesa Odin Kalu, ya ji hankalin tsaffin ɗalibai na kowace makaranta ma su wayoya makarantun nasu na ainihi kama daga firamare zuwa sakandare don ba da gudummawa ga inganta makarantun. Yana mai cewa gwamnati ita kaɗai a wannan zamani da ake samun matsalar tattalin arziki ba za ta iya ɗaukan nauyin dukkan lamuran ilimi ba. Ɗaya daga ɗaliban mata da ta yi karatu a makarantar daga yankin Arewa kuma da ta gama a shekarun 1980, Maryam Sunusi, ta ƙarfafa kiran kula da ilimin mata ta ɓangaren addini da zamani don raya al'umma. Maryam, wacce ke aiki a hukumar gyara hanyoyi FEMA, ta ce duk da lokacin da suka kammala makarantar ba a kai shekara 10 da gama yakin ba sasa ba, amma ba su fuskanci wani bambanci ba.
Abun mamaki shine yawanci su ba su san ma akwai mutane kama na a Arewa ba. Da suka gan mu sai suka ce a daga Arewa, ai sun dauka kowa a Arewa dan garuwa ne, don irin su suke gani a Anacha. Mu sai kuma ga munan irin su, in fact mun ma fi su kyau. Sai daga nan sai suka zo kusa da mu, aka hana mu yin Hausa, Banakula, aka hana mu yin Igbo, aka hana Yoruba, don akwai Yoruba, akwai Inyamurai, akwai Hausawa. Ranan Friday za a ɗebi mutane a kai su masallaci a can wani anguwa ana ce mishi Fege a nan Anicca din. Ranan Sunday za boss din makan za ta ɗebi mutane ta kai su church. An zauna lafiya, ba kabilanci, ba bambanci, ba mafaɗan addini, ba komai.
Daliban da sun yi ta zubar da waye don tuna tarihin karatun da suka yi da a yanzu suka zama uwaye yan shekara 40 wasu 50 har ma da akwai masu shekara 60 a duniya. Baya ga irin waɗannan makarantu, gwamnatin soja ta Yakubu Gawan ta bullo da shirin yi wa ƙasa hidima ga matasa waɗanda suka gama jami'a don ƙara haɗe kan Najeriya. Yunkurin dawo da batun ƙasar Biafra da mallakar arzikin yanki musamman ma fetur a Niger Delta darasi ne ga gwamnatin Najeriya ta bullo da wasu shirye-shiryen haɗin kan ƙasa. Nasiru Adamali, kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, mun gode Nasiru, kuma kada a mance waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Saɓani ko kuma rarrabuwar kan da aka samu cikin kwamitin karɓar mulki na shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump a kan wanda ya cancanci a baiwa mukamin sakataren harkokin waje ya fito fili. Kan ɓangarorin cikin kwamitin ya rarrabu tsakanin ko a baiwa ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican a zaben da aka yi a shekara ta 2012 wanda kuma shine tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney ko kuma tsohon magajin garin birnin New York Rudolph Giuliani mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. A saƙon da ta sa a dandalin Twitter mai baiwa Donald Trump shawara, Kellyanne Conway ta bayyana ra'ayin waɗanda ba sa goyon bayan a baiwa Mitt Romney wannan mukami. Suna bayyana ta baban su ga biyayyar Romney ɗin, tsohon gwamnan jihar Massachusetts, wanda a lokacin yaƙin neman zaɓe ya yi ta caccakar lamirin shi shugaba mai jiran gado Donald Trump. Waɗanda kuma ba sa goyon bayan a baiwa Rudolph Giuliani wannan mukami, baya ga ta baban ko zai iya jurewa tambayoyin da za a yi masa a majalisa kafin a tabbatar da shi, sun kuma yi nuni da shekarunsa na haihuwa ko zai iya gudanar da aikin sakataren harkokin waje na yawan tafiye-tafiye bisa la'akari da cewa shekarunsa 72 ne. Shugaba mai jiran gado dai Donald Trump, wanda yanzu sananne ne wajen canjin ra'ayi ko kuma matsayi, ya yaba wa dukkan mutanen biyu, Mitt Romney da kuma Rudolph Giuliani. Tsohuwar yar takarar shugaba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Green Party da Turanci a nan Amurka, Jill Stone, jiya Juma'a ta buƙaci a sake ƙidaya ƙuri'un da aka kada a jihar Wisconsin, ɗaya daga cikin jihohin uku da take buƙatar a sake ƙidaya ƙuri'unsu. Jami'in hukumar zaben jihar Wisconsin Mike Haas ya ce da tsakar ranar jiya Juma'a, kafin wa'adin lokacin gabatar da koke-koke ya wuce, Jill Stone ɗin da wata ƙungiya suka buƙaci a sake ƙidaya ƙuri'un. A saboda haka ya ce yanzu haka hukumarsa tana shirye-shiryen sake ƙidaya ƙuri'un. Tilas jihohin su kammala ƙidaya ƙuri'un kafin wa'adin ranar 13 ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. Dan da farko a jiya Juma'a, Ms. Chan ta sa bayani a dandalinta na yanar gizo cewa magoya bayanta sun tara dala miliyan 5 da za a yi amfani da su wajen ƙidaya ƙuri'u a jihohin Wisconsin da Michigan da kuma Pennsylvania. Ta ce ana buƙatar dala miliyan 7 domin aikin sake ƙidaya ƙuri'u a jihohin guda uku. Ta ce da yake sun samu kuɗin sake ƙidaya ƙuri'u a jihar Wisconsin, yanzu za su mai da hankali ne wajen tara kuɗin da ake buƙata domin sake ƙidaya ƙuri'u a jihar Michigan. Da ƙyar shugaba mai jiran gado Donald Trump ya kada Hillary Clinton a jihohin Wisconsin da kuma Pennsylvania. To, amma kuma ba wani abin amfanin kirki ita Jill Stone ɗin za ta samu daga ƙidaya ƙuri'un da za a yi ba, domin kashi ɗaya daga cikin ɗari ne kawai ta samu.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga dimbin gaisuwar filin abar ya huce zuwa ga Malam Dikko Buba Bukuyum tare da iyalansa Ja Zamfara da fatan kunanan lafiya sai gaisuwar Saidu Abbas dan sa Dau tare da ACGP wato Assistant Controller General na gidajen kurkuku MD na Ta'ala wanda ke Benin a jihar Edo sai Alhaji Muhammad Madassir Layin Jibga Tudun Wada Zaria sai Alhaji Mustapha Dan Madiga chairman na yan kaji kasuwar mu da Lawal a Bauchin Yakubu sai Alhaji Ya'u Dan Madiga AG Gambo Motors a Bauchi tare da Honorable Hamza Muhammad Lanze unguwar Tudun Salman Bauchi sai SP Kawu Maidala da ke gidan yarin Bauchi tare da Ibrahim S. Bello shima na hukumar gidan kurkuku a Bauchi da fatan kunanan lafiya dan bangai sa zuwa ga Saminu Daburai rabuwa da radio sai dole a Darazo tare da Alhaji Sani Dahiru yaka sai SDY Engineering Limited sai Alhaji Sharif Abubakar Usmania Petroleum a Kaduna sai Alhaji Umar Shehu Garkon Minjibir tare da Alhaji Umar na Bako Kazawa Minjibir sai Alhaji Muhammad Adorin Gimzoro tare da Alhaji Mansur Muhammad Zuliyadaini Dambata sai kuma Alhaji Ahmad Wasai da fatan dukkunanan lafiya ga gaisuwa ta musamman nan zuwa ga Dr. Mustapha Muhammad Inuwa SSG na jihar Katsina tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika gaisuwa zuwa ga Malam Ado Mai Kemis a birnin Kudun jihar Jigawa sai gaisuwar Alhaji Uba Fanshin Direban Dangwace Mararrabar Gumau tare da Alhaji Abdullahi Kafaba Takalmi a Bauchin Yakubu sai gaisuwar Nasiru Yusuf birnin Kudu jami'a da labarai na majalisar karamar hukumar Gwaram a jihar Jigawa dukkan ku da fatan kuna nan lafiya Thank you. Marigayi Salisu Jankidi ake ji cikin shirin namu na yau. Ga dimbin gaisuwar filabar ya huce zuwa ga Komodo Muhammad Lawal Barau mai ritaya, sai gaisuwar Khalifa Sheikh Aliyu Ahmed Abul Fathi a Maiduguri tare da iyalansa da fatan kunanan lafiya. Ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashi unguwar Rimi a Jos, sai Alhaji Sani Ahmad Yariman Toro, tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya. Muna gaida Hajiya Rashidat Ahmed malaman makaranta garin Liman Katagum, sai gaisuwar Alhaji Garba Aliyu dan Buramna Jalam Jihar Bauchi tare da iyalansa Hajiya Altina da Hajiya Fatsuma, sai gaisuwar Alhaji Sabo Muhammad Turakin Giyade da fatan kunanan lafiya. Dan ban gaisuwar sashin Hausa na Murya Amurka daga fili labar ya huce zuwa ga sanin shaga kofar Kaura Katsina, sai Abubakar Sadiq kafin Soli tare da Abu Humaira Alkanawi, sai gaisuwar Amiru Lawal Balarabe Giwa tare da Dauda Tela Baningi a jihar Bauchi, sai gaisuwar Abubakar A Bello Komna tare da Ahmad Salisu Abubakar sai Abdullahi Musa, sai gaisuwar Ibrahim Babasa Idu tare da Babawo Mai Taki Toro a jihar Bauchi Yakubu tare da shugaban majalisa Ismail Umar Bima Mai Gombawa, sai gaisuwar Dina Siddiqui tare da Shafali Kefi a jihar Nasarawa tare da Muhammad Hassan Dan Buramna Maradun, sai gaisuwar wato Fadima Ibrahim tare da Honorable Salisu Zakari Ningi, sai gaisuwar Salim Abubakar Imam Jingir tare da Hajiya Amina Hamza, sai kuma gaisuwar Al-Amin Idris, dukan ku da fatan kunanan lafiya.
Yeah.
Dimbin gaisuwar filabar ya huce zuwa ga mai girma Yariman Zazzau Muhammad Munir Jafaru, sai gaisuwar Ma'awe Zurmi tare da Shehu Tsumagiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Usman Adamu Alero, sai Alhaji Umar Gidado Gumi tare da Awali Ibrahim, sai Muhammad Dande Tijo, da fatan kuna nan lafiya. Ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga Shehu Gajo tare da mai sauraronmu Dr. Nasir mai magani birnin Kebbi, sai Adamu Attahiru da Balarabe Babale Gajida, sai Shehu Suleiman da Hajiya Gambo Mangusau, sai kuma gaisuwar Awal Muhammad Dan Larabawa da Activist M Lawal, sai Malam Anas Hoja da Sade Saidu Daura, da fatan kuna nan lafiya. Masu sauraro, ga wani labari da muka taba kawo muku ni da Halima na santun wasu ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Halima, ba ki nan, wato aka yi ta samun labarai.
Labaran
haba aiki shiru, wato kina kin tafi kina hutu, kawai aka yi ta cilla santi masu linzami masu cin dogon zango. Ba ma kanana masu cin gajeren zango ba.
Waccan tahiya kenan da na yi.
Yawwa, lokacin ba kenan.
Aina na ji labari da aka ce.
Kin ji labari ko?
Abdulaziz aka ce yana ta abinci, sai ya dauke ta yar kwalba, ya ce wagga tankat. Wagga tankat, ƙan Niger ce ko ƙan Najeriya? Ai, akwai wani santin da aka ce yayi. Wai da yayi santin, ka san bahilla ce, santi wajen bahilla ce, babban abun kunya ne. Da Maryam da Ibrahim Jarmai na zaune, da suka gane Abdulaziz yayi santi, sai Maryam ta yi wa Ibrahim Jarmai, ta kalle shi kakkai dariya. Wai sai da ya ci abincin, sai ya ce, to wai su security nan na bakin kofa, idan ana shigowa da abinci, shi ma abincin sai an shigo da shi ta nan wurin.
Wato sai an bin shi da abincin, sai an sa shi ta wajen na'urar nan ne, ko haka kawai ke shigewa.
Santi, ai gaskiya ne Malam Iro.
Ke sa wannan santi da kike tadi na yaji.
Kai ma kai na burgami, kai ma kai santin burgami.
Ba sai abin da yake ne ba. Amma ina son faɗa miki, wato wannan santin yajin da yayi, saboda lokacin mun riga mun fahimta, sai muka ce to bai kamata mutane a mishi magana ba. Ai, shirwa kyale shi, saboda kada a sa shi ya ji kunya. Sai to Allah ba da ya sa dai lokaci ya gaba cewa bici, amma da ya dauka da ya dauki kwalban yajin, ya duba, ya ce ka, ya ce wagga tonkar,
ya Hausa Niger,
yar Najeriya ce ko yan Niger ce, babu wanda ya ce markala, da ya juya kallo, da ya juya kallo na wallahi, da ya tashi mun kai awa uku ba mu ganshi ba, mu sai inda ya shiga ba.
Ai, in ka lura, tiran na Abdulaziz bai sake zuwa, yazo ya zauna cikin jama'a ya ci abinci. A santin nasa ne, ashe ka san da ya ci abinci shine ya ce menene wani abu da ya tuna hukumar nasa.
Ya ce irin waɗanda makamai masu linzami. Ya ce ai Turawa, to dama sai a wajen cin abinci tukunna, irin basiran nan ta kera makamai masu linzami da rokokin da ake cillawa can sararin samaniya ɗin nan, sai ana cin abinci irin wannan basiran take shigowa. Ya kalli idon wannan da ya sai ya buga. Sai tashi, sai ya gudu, sai ya bari wurin.
Abdulaziz Ali Litoro ya buga santikan.
Alewa, za mu jabar ki. Kin cinye mana lokacin.
Ga lokacin santinka, kai ma da mai burgami. Wace ce ma ka ce mai burgami? Menene ka ci? Wani ɗan abinci ne da aka yi da kwakwa, da na kaɗan ɗauka, kaɗan gutsira.
Wanne kenan?
Sai ka ce mai burgamin nan, ta tsaye da burgamin, ko menene, na san yankewa za ka yi nan, bari ma kan ɓata lokaci kawai yanzu dai.
Ai, ke kasa kamowa ne, na ji kina ta kama kame ne.
Ka san naman Ibrahim, ka san wani abu, anya ba wata addu'a ce da kai ba, in dai kai santi, na zo zan ba da labari, sai in badandame, yanzu muna hita daga ɗakin watsa shirye-shiryen nan, zan ce maka kai kaza 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 far amma dai a studio.
To karshen shirin namu na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ubangiji ya kai mu huta lafiya.
Gajina go bagal kayya kasha hamlayin maladan jehu gajina go bagal ya shirya
wallan mara
bajiga abunu mai magalin magal sa kunya
wallan mara
bajiga abunu mai magalin magal sa kunya hamdalin maza dan jehu gajina go bagal ya shirya
To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takeice.
Akalla mutane 43 ne suka mutu jiya Juma'a sakamakon hatsarin jirgin ƙasa a lardin Samnan dake tsakiyar ƙasar Iran. Fiye da mutane 100 ne kuma suka ji rauni. Jami'an ƙasar Afghanistan kuma sun ce akalla mutane 5 ne suka mutu, 27 kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wasu bumabumai a jiya Juma'a a lardin Nangarhar dake gabashin ƙasar. Jami'an yankin sun faɗa wa muryar Amurka cewa fashewar sun faru ne a sakamakon wasan wuta da yara suke yi. Sun ce jami'an 'yan sanda guda 2 da kuma wasu yara suna daga cikin waɗanda suka jikkata a Jalalabad babban birnin lardin. Mai magana da yawun gwamnan lardin ya ce gwamnan lardin ya yi alkawarin baiwa wannan batu muhimmanci kuma zai kaddamar da yin bincike akan wannan al'amari. Tsoffin ɗaliban makarantar secondary da ake cewa Unity sun yi wani taro a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Suna buƙatar gwamnati ta farfado da irin waɗannan makarantu domin a ƙara samun fahimtar juna tsakanin al'umma domin ɗorewar zaman lafiya da kuma haɗin kan 'yan Najeriya. Saɓani ko kuma rarrabuwar kawuna da aka samu cikin kwamitin karɓar mulki na shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump a kan wanda ya cancanci a baiwa mukamin sakataren harkokin wajen Amurka ya fito fili. Kan ɓangarorin ya rarrabu tsakanin ko a baiwa ɗan takarar shugaban jam'iyyar Republican a zaben da aka yi a shekara ta 2012 Mitt Romney ko kuma tsohon magajin garin birnin New York Rudolph Giuliani mukamin sakataren harkokin waje.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.